amma idan ka ga yanda akai shooting kuma kai zaka rantse ma ba wakan Hausa bace sai dai idan ka ji da kunninka zaka ji Hausa ake domin yanayin shooting din wakan ya bambanta da yanda aka saba yin wakokin Hausa
attention this one now for big girls who if you know how to dance then come and join us All right, like this. Check it out. Check it out. Check it out. Check it, check it, check it, check it, check it out.
Nana, nana, yo, sami gai.
Nini, sami gai.
Nongo, nongo, do, nongo, risa.
Wale, kuwa, dena, peace, class.
Nini, nini, shada, nongo, koko.
So, zamiti, A, B, C, D.
Nama, kui, nita, pas, shini, bi.
Wankana, ya, kele, nasu.
Nata, rango, kwa, shini, zongo.
Wale, kuwa.
Zongo, zo, zongo.
Nini. Aha, baby, kita kawan bercuga. Baby, kita yapan dekapsi. Emaja kurau saya harus sele. Emaja kenapa aku nada sorry? Emaja cisawa nada wangka. Emaja sokut terus nada jauh. Emaja kaduna aku ibu. Na da kyau suma mata ami wala da kyau
na da ni da sami gai
ni sami gai
no ko no do na police
wala ku da na peace class
ni ni sha da da boko
so zan ke bi si di
na ba kuyi na ba shi ne bi
won kana ya kele nasu
na ta ra ko ko shi ne zango
wala ku
zo zango
ni Haba baby, so takar wan party. Haba chiku, so girgiza wandanku. Haba gayu, so juya takalmi. We ina DJ, so chachaka sirinka.
Oh, ina kamaka, so kasinche wa hukui makina.
To emma takuluna manta kumbedu. Maza 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 so juya, awannan bedin bagulma. Maza 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 tataka a wannan bedin bazin te bazin te taka cho jijiya taka maza 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 ko jijiya
na da yi sami gai
ni sami gai
no ko no do na police
wala ku wa da na peace class
ni ni sha da da boko
so zan ki a b c d
na ba kuyi na ta bas shi ne bi
Wankana ya kele nasu
Na tala kuma shini zongo
Wale kuwa
Zuzongo
Nini
Nini ya kabili
Aha
Mwenzo mbegara pari Ili hode ni de edi Dance dance di ukutaba Eng anafada tepikaraba Amma narawa karikuraba Kee ya kizo kitaka Denken kinka iki beauty contest Denna sanko za kizama fessin Dansin dansin move ya bari Munzo me got a party Munzo me got a party Be the old and need the 80